Tsohon gwamnan na Kano wanda shi ma ya bar jam'iyyar APC da PDP ya dawo NNPP ya ce barin wasu mutane ko jam'iyyu kalilan suna jan akalar demokradiyyar Najeriya sabanin muradin al'umma ya sa shi karfafa NNPP don zama zabi ga 'yan siyasa masu ra'ayin sauya lamura.
Jama'iyya ce wanda muke zabo mutane da suke da daraja kuma suke da aqida. Akwai mutane da yawa da aka yi wa laifi suna nan amma ba za su zo ba, in sun zo mu ma za mu nuna musu cewar halinsu ne ya koro mu daga inda suke. Jama'iyya ce ta ceto al'umma, musamman mutane mabukata, talakawa, marasa lafiya, tsofaffi, yara ƙanana. Kuma dama aikin gwamnati shine ta kare azzalumai daga cutar talakawa. Wannan shi yasa muka fito da wannan tsari.
Duk da kwankwaso bai amsa tambayar tunanin da ake yi kan cewa NNPP tamkar kadangaren bakin tulu ce, ya ce suna maraba da duk wanda zai zo a yi kawance don zaben mai zuwa.
Muna neman mutane su zo a yi alliance da su, a zo a tafi da su wanda suke da niyya ta gyara, ko mutum ɗaya, ko mutum kungiya, ko jama'iya. Duka mu a buɗe muke, kuma a tafiye muke. Muna neman mutane, amma mutane ya kasance waɗanda muke da fasalin irin aƙida ɗaya ne.
Sanata Halliru Jika, wanda tun farko ya miƙa wasiƙa aka gabatar a gaban majalisar dattawa ta ficewarsa daga APC zuwa NNPP, ya ce ya samu tiketin takarar gwamnan Bauchi kuma baya shakkar manyan jam'iyyun biyu.
Shugaban majalisar dattawa Dr. Ahmed Ibrahim Lawal ya karanta wannan wasiƙa na wani cewa na bar jam'iyyar APC na koma NNPP saboda rashin adalci da aka yi mun. Duk cikinsu ba wanda ke gabana, da shi gwamnan da ke kai, da shi ɗan takarar na APC, ko a faranti aka kasa mu an san waye Halliru Jika ciki. Saboda haka wallahi ba su gabana, al'umman jihar Bauchi ne a gabana, da yanda damuwa na shi ne yanda zan tafiyar da harkokin gudanar da shugabancin jihar Bauchi, shine kawai a gabana.
Da yake sharhi, ɗaya daga iyayen jam'iyyar injiniya Buba Galadima ya ce jam'iyyar tasu na samun karɓuwa da masu son takara, kuma har ma sun cike dukkan guraben takarar.
Jama'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Mu kanmu abin har ba mu tsoro yake, domin jam'iyyar da take wata uku da rabi kacal ta yi wannan tashin goren zabi a ƙasar nan, wanda a yanzu dukkan wata kujera da take ƙasar nan, House of Assembly wajen kusan 8,000, House of Rep wajen 360, Senators wajen 109, gwamnoni 36 ko kuma 28 wayanda za a yi zabensu a wannan karan da shugaban ƙasa, duk waɗannan guraben a ƙasar nan gabaki ɗaya kaf mun samu 'yan takara ingantattu. Wannan jam'iyya da kake gani yau watan ta uku da rabi, ran da muka samu wata tara, billahi lazi duk waɗannan azzaluman sai mun hana su yawo a titin ƙasar nan.
Za a iya cewa zuwa yanzu 'yan takarar gwamna a kusan dukkan jam'iyyu na duba hagu da dama don sanin waɗanda za su yi tafiya da su, musamman 'yan majalisar jiha gabanin miƙa sunaye ga hukumar zaɓe a ranar 15 ga watan gobe. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.